Malamai da masu kare haƙƙin ɗan Adam a Najeriya sun fara mai da martani akan matakin da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka na dakatar da wani malamin addinin Musulunci daga yin wa'azi saboda dalilai na yunƙuri na tada tarzoma a tsakanin jama'a. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki mataki na hana Malam Muhammad bin Muhammad daga yin wa'azi da kuma rufe makarantarsa da ke garin Sulaja saboda zarginsa na yaɗa manufofi irin na ƙungiyar Boko Haram. A 'yan kwanakin nan dai wa'azin na wannan malami ya karaɗe kafafen sadarwa na zamani wato social media, da a cikin karatun yake amfani da wasu kalmomi masu tada hankali akan wasu malaman addinin Musulunci a Najeriya.
Kaga Albani marigayi na Najeriya, in ka bi shi wuta za ka yi, in ga maka gaskiya kenan. Can Jafar in ka bi shi wuta za ka yi, sai waye? Rijiyar Lemu in ka bi shi za ku shiga rijiyar Jahannama, wallahi tallahi.
Dr. Umar Faruk Abdullahi shi ne babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger, ya ce irin wannan kalamai da kuma da'awarsa na cewa yin zaben dimokuraɗiyya haramun ne a addinin Musulunci yasa gwamnatin jihar Niger ta yanke hukuncin taka masa burki domin gudun tada husuma a tsakanin al'umma.
Kuma dukkan ƙungiyoyin addinin nan babu wanda ya alakanta da kansu da su, duk ya haramta su.
Na'am, to kaman wace ƙungiya ce, wace aƙida ce kuke ganin shi yake bi?
Aƙida shi ya bayyana, aƙida Boko Haram gare shi. Kuma wannan ita ce da haramu Boko Haram, so ita da kowane malami ban ba su ba.
Masu kare haƙƙin ɗan Adam a Najeriya dai sun ce duk da yake sun goyi bayan matakin gwamnatin jihar Niger akan matakin dakatar da wannan malami daga yin wa'azi, amma za su sanya idanu akan kare masa haƙƙi a matsayinsa na ɗan Adam. Comrade Abubakar Usman shine shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam a jihar Niger, ya ce kalaman da malamin ke amfani da su za su iya kawo wata fitinar.
Wa'annan abubuwa da ya bidiro da su a ciki, idan an barsa babu bincike a ciki, zai saka mutane cikin hatsari ba kaɗan ba. Kuma duk abin da ake yi mu kanmu masu kare haƙƙin bil'adama, idan yau babu security, babu yanda za mu yi mu kare ma mutane haƙƙin jama'a. Saboda me? Saboda kowa ta kansa yake yi. So wannan mataki da state government ta ɗauka yana da kyau. A yi bincike don a tabbatar da abin da yake yaɗawan gaskiya ce ko ƙarya ce. Idan ba gaskiya ba ce, to kaga a nan ne mu za mu kare masa haƙƙin shi, kuma za mu ci gaba da bibiya mu tabbatar da cewa haƙƙinsa da Allah ya masa na ɗan Adam ba a take masa ba.
Su ma dai ɓangaren malamai masu wa'azi sun ce sun goyi bayan matakin gwamnatin jihar Niger akan wannan malami. Sai dai Sheikh Nasiru Hamza, ɗaya daga cikin malamai masu wa'azi a Najeriya, ya ce gwamnatin jihar Niger ta ɗan rago wani abu kafin a kai ga ɗaukar wannan mataki ga malamin.
Ya kamata ne duk mai irin wannan ra'ayi a zo da shi a gaban malamai. Kamar yadda suka ce sun zo da shi a gaban malamai, to ya kamata a lokacin duka sauran kafafe na yaɗa labarai suna wurin. A ji irin tambayoyin da za a yi mai, kuma a ji irin ansoshin da za a bayar, duniya ta san cewa ga matakin da aka ɗauka, kuma ga dalilan da yasa aka ɗauke su. Saboda cikin jawabin da na ji shi yana yi, ya ce ko zuwa za a yi a yi karatu, ya ce ko za a zo da malamai ne a yi karatu. Kaga yana nuna ma duniya cewa ba karatu kawai aka yi ba, an yi amfani da hukunci ne.
A zantawarsa da manema labarai, Malam Muhammad bin Muhammad ya ce ba shi yaɗa manufofi irin na ƙungiyar Boko Haram, domin kuwa shi ma ya yi karatun Boko.
Kaga wanda ya ce mun ce Boko kaza kaza sai ya kama ka kasu. Mu dai aƙida mu Boko halal, ni da gani masu sun ke da shi a ibi, to kaga ƙarshe kenan. To mutanen gari ne watalla suna jin abin da suka daɗe basu jewa, na cewa ga wani kafirci shirka kowa yana yi a mai da shi noma. To kuma a ji wani ya fito ya ce kuma wannan shirka ne ba dai ba, dole
kaman me da muke
da mu zabe shi shine demokradiyya a cikin shi haramun ne, domin daukan haƙin Allah ne ka ba bayin Allah.
A baya dai gwamnatin jihar Niger ta ɗauki irin wannan mataki na dakatar da Sheikh Ahmad Murshid daga yin wa'azi a ƙaramar hukumar Bidda saboda zargin ƙoƙarin tayar da hankalin jama'a. Haka zalika, a shekara ta 2009 gwamnatin jihar Niger ta kori Sheikh Bashir Ahmad tare da magoya bayansa su kimanin 300,000 daga wani gari da suka kafa mai suna Darul Islam a ƙaramar hukumar Makwa, shi ma saboda dalilai na bijirewa gwamnati da kuma yada wasu aqidu da suka ce sun yi kama da na kungiyar Boko Haram. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.